A yayin wannan zama na tsawon watanni biyu, 'yan majalisar dokokin kasar ta Nijar za su tattauna akan wasu muhimman batutuwan da gwamnatin Isu Muhammadu ta gabatar, musamman tsarin kasafin kudaden shekarar 2016 wanda aka kiyasta cewa ya haura biliyan ko miliyar 1,785. Alhaji Yahuza Sadisu Madobi shine ministan sadarwar jamhuriyar Nijar.
Mun turo kasafin kudi na shekara ta 2016. Wanda sai majalisa ta yi nazarin shi ne ta amince da shi a lokacin nan idan sabuwar shekara ta fara zai yi aiki. Sannan mun turo kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2015 wanda za a yi ma kwaskwarima karo na biyu. Sannan kuma mun turo abinda ake ce ma luwa da reglement kamar wani kasafin kuɗi ne na balance na shekara ta 2012 da 2013. Kudaden da aka kashe a kasafin kuɗi na wannan shekaru majalisa ta bincika ta gani in lalle an kashe su ta hanyar da ya dace.
'Yan adawa waɗanda tuni suka fara sukar wannan tsarin kasafi sun bayyana zaman majalisar a matsayin wata damar da za su yi amfani da ita domin ladabtar da hukumomin jamhuriya ta bakwai, kamar yadda za ku ji daga bakin Tijjani Abdulkadir ɗan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar MNSD.
Nijar ta koma yanda kuka san da ƙasa inda babu dokoki, ƙasa inda babu ka'ida, ƙasa wanda kowa na iya abin da garama. To wannan abu a shani. Wa'anga mutane in ba a kore su ba Nijar za ta wace. Ko mai nasara ko kuma mai nasara, ma'ana shine ai bayani ɗan ƙasa su sani a hidimi ne na akai. Wace banna ce suke nasara yi? In ma ba ta samu shiga ban gagamin, ai akwai zaɓe zai tawa.
Jam'iyyar Pendes Tarayya mai mulki a tabakin ɗan majalisa Asumana Malam Isa ta watsar da waɗannan zarge-zarge.
'Yan adawa sun daɗe ba su azabdu takardar da suke aza muna jiran su a cikin majalisa. Duk abin da suke so sun samu a cikin majalisa, kuma mun san da yanzu ba wani abu bayan barazana da ta yi musu saura, saboda sun san da fargaba ta shige su, zaɓe za a yi, sun san kuma insha Allah sun sha ƙasa tun yanzu suna neman hanyoyi na su yi barazana su tada mutane hankali na banza da yake.
A yayin bikin buɗa wannan taro, kakakin majalisar dokokin ƙasa Ahmadu Salihu ya buƙaci ɗaukacin mahalartan da su yi tsayuwar minti ɗaya domin tunawa da alhazan Nijar da suka rasu a turereniyar Mina. Da ɗaya gefe, mutane 15 ɗin da wasu 'yan bindigar da ake kyauta zaton 'yan Boko Haram ne suka kashe a wani ƙauyen karkarar difaran sallar layya da daddare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.